Mai sauraro, sunana Yusuf Nadaba Ismail, akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun Magistrate mai lamba 58 ƙarƙashin mai shari'a Aminu Muhammad Gabari, wadda take zamanta a nan unguwar Norman's Land, inda kotun ta aike da wani matashi mai suna Shehu Kursi, gidan gyaran ajiya da gyaran hali, sakamakon zargin da 'yan sanda suke yi masa na yunƙurin kashe wani mai suna Shehu Abubakar wanda makocinsu ne. Wannan zargi ya saba da sashi na 299 na kundin Penal Code, wanda a ranar 11 ga wannan wata da muke ciki aka zargi cewar Shehu Kursi ya yi yunƙurin hallaka makocinsu Shehu Abubakar ta hanyar rataya masa wata sarƙa a wuyansa, ya ƙoƙarin zarge wuyan, daga baya mutane suka shiga tsakani. Yayin da aka karanta wannan tuhuma, matashin ya bayyana cewar yana da taɓin hankali ne. Kotun kuma ta yi umarni cewar a tsare shi a gidan gyaran hali zuwa sati biyu, kana a kai shi a sake dawowa da shi don duba yiwuwar kai shi likitoci su duba su ga ko abin da ya faɗa haka ne. Rahotanni kuma suna nuna cewar ko a makon da ya gabata, kotun Magistrate mai zamanta a Ɗorayi babba ƙarƙashin mai shari'a Salisu Muhammad ta hori wannan matashi da ɗaurin watanni 6 ko zaɓin tara na naira 18,000 sakamakon samunsa da laifi na cewar ya yi niyyar soka wa shi Shehu Abubakar wuƙa a wancan lokaci. Yusuf Nadabo Ismail, akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun Magistrate mai lamba 58 daga unguwar Norman's Land.